Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyya. Za a yi masu sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da lasariya talata 16 ga watan biyu shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri ga kanun labarai
a yau talata ɗan takarar shugaban kasa da na majalisu a kasar Uganda suke gangamin yakin neman zaben su na ƙarshe shugaban Syria Bashar al-Assad ya ce matsayar tsagaita wuta da ake kokarin cimma za ta yi wuyar aiwatarwa Ana binciken tsohon shugaban ƙasar Faransa Nicolas Sarkozy bisa hannunsa a wata badakalar kudaden da aka kashe a yunkurin da yayi na neman sake wato tsayawa takara a zaben da ya gabata.
Kanin labaran kenan.
Dakarun tsaronmu na musamman sun haɗu da dakarun ƙasar tarayyar Najeriya sun kai farmaki a maɓoyan 'yan ta'addan Boko Haram a wannan farmaki da muka kai mai cike da nasara zaratan sojojinmu na musamman sun halaka maharan Boko Haram har 162
Jawabin kakakin gwamnatin jamhuriyar Kamaru kenan kan yaƙi da ƙyan bindigar Boko Haram shin ya hada-hadar neman mukamai suke ne a gwamnatin tarayyar Najeriya A jamhuriyar Nijar matasa sun rage harkar banga a zaben bana sannan mu je kasar Ghana inda kasar ke fuskantar karancin ruwa sannan mu kawo muku shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau yanzu ga labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum A yau talata ɗan takarar shugaban kasa da na majalisu a kasar Uganda suke gangamin yakin neman zaben su na ƙarshe A ranar Alhamis mai zuwa mutanen ƙasar za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe domin yin zaɓi tsakanin shugaba Yoweri Museveni wanda ke neman shugabancin ƙasar a wa'adi na biyar ko kuma ɗan takarar 'yan adawa wanda hakan ka iya ba su damar samun sabon shugaban ƙasa tun shekarar 1986. Museveni ya karɓi shugabancin ƙasar bayan da ya juye mulki ya kuma lashe zaɓukan da aka yi a shekarun 2006 da 2011 zaɓukan da masu lura da al'amura suka ce an tafka maguɗi tare da yin barazana ga 'yan adawa. A jiya Litinin, 'yan sandan ƙasar ta Uganda suka tsare abokin hamayyar Museveni Kizza Besigye na ɗan wani lokaci yayin da yake yaƙin neman zaɓensa a babban birnin ƙasar. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce 'yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa a kan waɗanda suka halarci gangamin siyasar. Rahotanni sun ce gabanin a sako shi an kai shi wani wuri da ke wajen birnin Kampala. Shugaban 'yan sandan ƙasar ya zargi Besigye da keta wasu ƙa'idojin yin kamfe.
Gwamnatin kasar Liberia ta nemi Amurka ta taimaka mata kan binciken da ake game da mutuwar Harry Graves tsohon shugaban kamfanin matatar man kasar wadda aka tsinci gawar sa gabar wani ruwa da ke Monrovia. Ranar 31 ga watan Janairu aka tsinci gawar Graves wacce har ta fara rubewa. Mr. Graves ya kasance dan asalin kasar Liberia ne yana kuma shiga harkokin siyasa yakan kuma soki manufofin gwamnatin shugaba Ellen Johnson Sirleaf. A baya, wani ƙwararre a fannin binciken ƙwaƙwaf kan mamata a nan Amurka ya yi ƙirarin cewa ruwa ne ya ci Graves sai dai sakamakon wannan bincike bai gamsar da 'yan ƙasar ta Liberia ba. A halin da ake ciki yanzu, ministan yaɗa labaran ƙasar Liberia Eugene Nagbe ya ce gwamnatin ƙasar ta nemi Amurka ta taimaka mata domin ita ma ta damu ta ga an gano musabbabin mutuwar Harry Graves.
Shugaban Syria Bashar al-Assad ya ce matsayar tsagaita wuta da ake kokarin cimma za ta yi wuyar aiwatarwa ya kuma zargi Turkiya da Saudi Arabia da zama kanakan farautar manyan kasashen duniya. A wani jawabi da ya yi jiya a Damascus, Assad ya ce Turkiya da Saudiya sun jima suna so su tura dakarunsu zuwa ƙasarsa. Ya kuma jaddada cewa watanni kaɗan da fara yakin na Syria da aka kwashe shekaru biyar ana yi yakin ya jirkice ya koma na ƙasa da ƙasa. Kasashen Turkiya da Saudiya sun kasance suna cikin dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta wajen fatattakar ƙungiyar IS a Syria suna kuma da burin su tura dakarun ƙasa. A ranar Asabar ɗin da ta gabata, Turkiya ta kaddamar da wasu hararen sama a kan iyakar ƙasar inda mayakan Kurdawa ke zaune a arewacin Syria tare da yin gargaɗin cewa mayakan na Kurdawa su janye ko kuma su fuskanci mummunan martani.
To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Tomadala shugaban kasar Korea ta Kudu Park Geun-hye ta gargadi makwabciyarta ta arewa kan cewa za su dauki tsauraran matakai a kanta muddin ta ci gaba da shirin ta na bunƙasa makaman nukiliya a wani jawabi ta sai a gaban majalisar dokokin kasar wadda aka yada ta kafar talabijin Shugabar ta kare matakin da ta dauka na rufe masana'antar Kisong wacce kasashen biyu ke cin gajiyar ta tare banda Koreta Arewan ta gujin manyan makamanta. Shugaba Park ta kara da cewa tunda hanyoyin lalama da aka dauka wajen jan hankalin makwabciyarta ba su yi tasiri ba, dole ne su dauki tsauraran matakai. Koreta Kudu ta kara da cewa babu inda shirin makwabciyarta na mallakar makaman nukiliya zai kaita illa ga rugujewa.
A ƙarshe, ana binciken tsohon shugaban ƙasar Faransa Nicolas Sarkozy bisa hannunsa a wata badaƙalar kuɗaɗen da aka kashe a yankurin da ya sake tsayawa takarar shugabancin ƙasar a baya. A yau Talata, Sarkozy ya bayyana gaban wata kotu domin amsa tambayoyi kan zargin da ake mai na cewa ya haɗa kai da wani kamfani mai zaman kansa wajen ɓoye yawan kuɗaɗen da ya kashe a lokacin yaƙin neman zaɓensa waɗanda aka ce sun wuce ƙa'ida. Ana zargin tsohon shugaban ƙasar da kashe fiye da dala miliyan 25 da aka ƙayyade wa kowane ɗan takara a lokacin. Sarkozy ya kasance shi ne shugaban jam'iyyar Conservative wacce yanzu ake kiranta da Republicans, yana kuma ƙoƙari ne ya daidaita kansa domin yin takara a zaɓen da ke tafi. Shi dai Sarkozy ya faɗa wa kotun cewa sun ba shi da masaniyar badaƙalar ɓoye waɗannan kuɗaɗe da ya kashe a kamfen ɗinsa a baya.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan Washington DC. Tomadala, jamhuriyar Kamaru ta bayyana cewa rundunar haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Kamaru da Chadi sun halaka akalla mayakan Boko Haram 162. Kakakin gwamnatin ƙasar Isa Ciromane ya bayyana haka a bayani da yawa manema labarai a ofishinsa. Ga wakilin sashen Hausa a Kamaru Awal Garba da cigaban wannan rahoto.
Kasancewar yanzu gumurzun ake yi ba ji ba gani da maharan na Boko Haram, kakakin ya ce.
Au cours de cet assaut victorieux qui a engagé une expertise de très haut niveau de nos forces spéciales, tenez-vous bien, 160.
Dakarun tsaronmu na musamman sun haɗu da dakarun ƙasar tarayyar Najeriya sun kai farmaki a maɓoyan 'yan ta'addan Boko Haram domin samun cikakkun bayani da suka yi daga makwabtan ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, Najeriya. A wannan farmaki da muka kai mai cike da nasara, zaratan sojojinmu na musamman sun halaka maharan Boko Haram har 162. Biyu kuma mun tarwatsa guraben da suke kera makamai na gargajiya guda hudu, mun kuma kama waɗansu daga cikinsu, sannan mun samu albarusai da bindigogi da kuma rigunan garkuwa na yaƙi, wanda yanzu haka muna yin binciken gwagwab a kai na an da aka yi su ‘yan ƙungiyar ta Boko Haram suka same su. Kakakin ya ci gaba da cewa
l'opération menée par les forces spéciales camerounaises aura également permis la libération d'une centaine de personnes faites prisonnières par Boko Haram. 15 otages camerounais, dont 7 membres d'une même famille.
Gumurzun da zaratan sojojinmu suka kai sun kwato ɗaruruwan al'umma daga hannun mayakan na Boko Haram, kuma mun sake kwato mutane guda 7, 'yan gida guda, wanda yanzu haka mun mayar da su a garuruwansu. Sannan a cikin wannan yakin mun rasa manyan kwamandodinmu guda 2 wanda suka rasu bindiga a hannunsu a fagen fama. Dukkaninsu guda 2 suna da shekaru 31 ne da aihuwa a duniya. Wannan ne ma yasa na tambayi Alhaji Ruwanu Sharubutu a matsayinsa na ɗan siyasa kuma mai bayar da shawara a ɓangaren tsaron na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ga tsokacin da ya mini kan jawabin da kakakin gwamnati na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ya yi.
Wannan tambaya da kai mini ka san dai kwanakin baya ka sake kai mini wannan tambaya, kuma na baka ce na gaya maka cewa mu ma mun dauki sabon dabara da yake su sun dauki sabon dabara na zuwa ɓoya turo yara su zo su fashe da abin nan. To abin da zan gaya maka dai Allah ya sake bamu nasara a kansu. Mun kashe wajen 160 da wani bayan kwanaki mun kama wayansu kuma suna na a tsare.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Jiya gwamnatin Najeriya ta tarayya ta sauki shugabannin hukumomi da wasu sassan gwamnati fiye da 20. To shin yaya hada-hadar neman mukamai suke ne karkashin wannan sabuwar gwamnati idan aka kwatanta da baya? Ga Nasara da Malikaya da cigaban wannan rahoto.
tun daga jinkirin nada ministoci zuwa sallamar manyan daraktocin hukumomin gwamnatin Najeriya 26 shugaba Buhari ya tabbatar da furucin sa na rantsuwar karban mulki ranar 29 ga Mayu bara inda Buhari ke nuna shi na kowa ne amma ba shi da ubangida ko wani dan lele da dama daga waɗanda suka samu mukamai yanzu ba lalle ne sun taka rawa ta zahiri a campaign din samun gwamnatin ba wasu ma tarihin su na nuna MPDP ne Me yasa mutane ke sha'awar samun mukamai a gwamnatin Buhari ciki ko har da matsohon shugaba Jonathan da ke ta yin zai karbi duk wani aiki da aka ga ya dace da shi a sabuwar gwamnatin
Na Sala Bakuru sabon fegi daga Damaturu jihar Yobe a Najeriya shugaban kungiyar muryar talaka dalilin da yasa kaga mutane suna roruwan karban mulki a gwamnatin Muhammadu Buhari saboda mutum ne mai gaskiya duk wanda ya aiki da shi yana ganin cewa za a dauke shi mai gaskiya kuma zai bar wani legacy
ko dai NAPC da suka faro da Buhari tun CPC na mamakin irin waɗanda ke samu mukama amma da yawa kan bada hujjar ai gwamnatin na duba cancanta ne ga tsohon dan majalisa a inuwar CPC barista Ibrahim Bello
shi na nuna cewa wanda ya zabo dinnan yana ganin ba za su bashi kunya ba za su yi abin da ya kamata ba za su bata musu tsarin da yake yi ba kuma duk dan Najeriya ya ga ba taba tsabin minista an musu wani workshop ba sai akan wannan shugabancin shugaban Muhammadu Buhari kowa ya ga an kira su sabbin ministoci an musu wani workshop inda aka koya musu inda za su tafi da irin group mulki na shi na wani gwamnati
wato ma na ba za ka yi mamaki ba inda aka cire waɗannan kuma aka sake dawo da wasu mutane waɗanda suke biyayya ga wancan gwamnatin da su shure
shi wannan gwamnati tana da direction wato tana da alƙibla duk wanda aka dauko shi kodin jam'iyya ne inda zai yanda aka ce a za ta wuce shi tunda din Najeriya ne amma in ba zai yanda aka ce ba to ba za dauko ma wani batacce a kasashe a cikin tsarin da ake ba wannan shin ba zai yi ba tunda sama muna yabo muna ma shugaban kasa fatan alheri to muna ganin fa duk wanda zai shiga cikin wannan gwamnati dole fa in zai taimaka ne ya tsaya yi ba maganan cewa menene zai samu ba saboda in yace magana zai abin da zai samu ne tunda ba zaben shi aka yi ba bai da abin da kira mandate to babu shakka yana shiga zai barna za a gane kuma za a cire shi kowanne ne shi so da ka ba maganan wani romo sai ya samu
matasan PDP irin su Ado Buniyadi na ganin adalcin mukamin ga al'ummar Arewa maso gabas da suka dandana ta'addancin Boko Haram
kamar yadda kowa ya sani a Najeriya General Buhari mutum ne wanda kudin ma kai da ya dame ka shi kudi bai dame Buhari ba riga da kake gani ya kamata ka sa ka shiga mutane bai dame Buhari ba motar da zaka dauka ka je biki aga ka zo da babban mota da sojoji bai dame Buhari ba Buhari zai iya rayuwa da ruwan zafi da siga ya zauna lafiya ko yana shugaban kasa Buhari zai nasara bana zai nasara badi za a yi rikici zuwa gaba don talaka ba zai yarda Buhari ya bar mulki ba yanzu man Nasiru an fara kasuwanci a arewacin Najeriya
zuwa yanzu dai in ka ɗebe Najatu Muhammad da ta sanar da kin amincewa da mukamin da aka bata a sabuwar hukumar jami'ar tarayya ta dutse duk waɗanda suka samu mukaman na nuna murna da alƙawarin gujewa almundahara Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
kace ton dutse wale san da hankuri
Allah ya karrama ka wazai maka tunzuri
Irjin matsara mun bar kunukin ku kashe fari
Hasken makaranta mun gode maki sangaya
Daga makwabciyar jamhuriyar Nijar kuma a zaben bana akwai alamun matasa sun rage harkar bangar siyasa kamar yadda su matasan suka bayyana wa Tamar Abari
Sunana Mal Ibrahim to mun matasa yanzu mun har ganiya tunda yanzu in kin dako duka ɗan takaram na deputation mafi yawa yanzu duk matasa ne mafi yawa yanzu a cikin demokaranki na cikin 50 ɗin nan duk matasa ne rabu to wannan kin ga ai mun samu karuwa kan mu na matasa mun gane bisa ka wannan a zo ana ba mu kudi muna rage ba mu ko muna tire da rafin wannan siyasa ko zo wannan mun gane wannan duka wannan abun mun wasa shi wannan jahilci ne wannan abu ya wuce a gada amma yanzu duka mun riga mun gane dan mun ga duka amsu kansu su manne maka zaben nan sun tayi an sun komo kurin har lubusa ƙara zuwa gare mu yanda ce kira biyan
da suna na mamman Dauda Alta wanda suke mulki a yanzu misali sun sa mutane tsakanin mutane da mutane wanda za su kwatanta musu yadda zaman duniya yake tafiya yanda ake tahiyarwa ta fuska ta siyasa ko to si zamantakewa shi siyasa ba gaba bace ra'ayi in kana ra'ayinka wanne ne ra'ayin shi to sai ku zo ku zauna kaman zaman da ake nangi tsakanin a ce wannan bohulla ce wannan babarbare ne ni ina kaza wannan buzu ne wannan haka take siyasa yanda take a hukumance To cikin wannan jan hankali da ake da wayar da kai da ake na mutane kowa ya gane cewar a yanzu siyasa ba gaba bace siyasa ra'ayi ne na mutum matasa su ma sun gane yanzu babu abin da ya kamata kai kishi akan shi illa wanda zaka zaba wanda gobe zai dawo yayi maka aiki a inda kake ko a kasar ka ko a inda ya kamata kishi abin da ya kawo canji
ni ne Musa Badamasi a da idan ana yin wayannan zabubuka da sauransu haka to mu matasa lalle kam a da mun jahirci abun mai amma yanzu kan magiya wai saboda a yanzu gaskiya za a tsaya kowa mun sa musu a kanunsu da aqida ce ake wa kuma bayan wannan ka tsaya ka duba mutum abubuwan da ya rubuta a cikin alƙawarin da ya doka mi da menene kuka ga ya shahe mu matasa don kenan idan aka ga wannan abubuwan lalle kam sun dace da mu to babu lahi shine mutum sai je ya kada ma wannan wanda ya karanta tsarin nashi ga yayi daidai da mu matasa
yanzu kuma sai kasar Ghana inda rahotanni suka nuna cewa kasar tana fuskantar karancin ruwa na ayyukan yau da kullum sakamakon fari da wasu dalilai na take-taken dan adam kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Baba Yakub Makeri ya aika mana
a halin yanzu kogin Dansu da ke baiwa Nsawam Adojiri da kewaye ruwa ya bushe kuma hukumomi sun alakanta bushewar kogin da harkokin mazauna yankin wanda ke addaban kogin kuma ma'aikatar tatar ruwa na yankin na nan bushe gwamnati dai ta riga ta dauki matakin gaggawa tana kai ruwa a cikin tankoki tana rabawa jama'a manajan sadarwa na ma'aikatar ruwa ta Ghana Stanley Mati ya dora laifin rashin ruwan ne akan mutanen yankin
the best thing would have been that they have water through their taps but because of their activities against the water body now we all have to hustle it's a big lesson
yace abinda ya dace shine mutane su ga ruwa na zuba a cikin famfon su amma dangane da harkoki da suke yi yake lalata kogin ya sa gashi nan dukannin mu muna wahala mun dauki darasi a cikin wannan abu Stanley Mate ya kara da cewa za su ci gaba da raba ruwa sai dai
some adjacent surrounding community quite big we can't supply the whole area with tankers so what we are doing is to supply institutions that provide essential services like the hospitals and the schools
in sawama adojiri da kewaye babban wuri ne ba za mu iya kai tankoki a ko ina da ruwa ba amma dai za mu maida hankali akan ma'aikato wanda aikin su ke da muhimmanci kamar asibitoci da makarantu ko shakka babu wannan rashin ruwa a garin sawama adojiri da kewaye ya sa asibitoci na shan fama wurin aikin su a yankin Christiana Obin babban jami'in nurse ce a hukumar kiwon lafiyar jama'a
They need money to buy the water, and it's very expensive. And the IGF is not there, the insurance too are not paid quite.
Tace asibitocin dai suna buƙatar kuɗi su sayi ruwa, kuma ruwan yayi tsada. Sannan kuma babu jami'an da ke kula da kuɗaɗen shiga na asibitocin yankin, kuma tsarin inshoran kiwon lafiya ba su biyan asibitocin. Don haka wannan abu dai babban damuwa ce. Yaran makaranta ma sun samu nasu rabo a wannan matsala na rashin ruwa, wanda hakan na sa suna zuwa makaranta a makare.
This time is preserved for a time since we are affected.
Yanzu muna shan wahala wurin neman ruwa kafin mu je makaranta.
Before we can get water and bath, we come to school. We have to travel about miles before we can get water.
Kafin mu samu ruwa mu yi wanka mu je makaranta, sai mun yi tafiya mai nisan gaske.
The pipe is not coming, so we want the government to bring the water. Some people will come and wash their goats in the water.
Ruwa bai zuwa a famfon mu, don haka gwamnati ta kawo mana ruwa, saboda wasu suna kawo dabbobin su a cikin ruwa da muke amfani da shi. Shi ko karamin ministan ruwa Samuel Yawo Aidusai ya ce gwamnati za ta kawo ƙarshen wannan kalubalen nan ba dadewa. Ba sai dai yayi bayani yana cewa
we are considering the groundwater in addition to the surface water and the rivers and all that the groundwater is where we do the exploration to attend
yace muna nazari na neman ruwa da ke sarari kaman kogi da sauransu da waɗanda kuma za a hako su don su zama inda za a rika samar da ruwa kuma ana gyaran ruwan a wurin don saboda a rage dauniyar da ke kan kogin Dansu wanda ke baiwa hagarin Sawama Adojiri da kewaye ruwa wani masanin labarin kasa Professor Emmanuel Amamu Achire yayi hasashen samun ruwa don amfani cikin gida da kasuwanci wanda wanda daman ce ya zama kalubale zai ƙara wuyata a cikin ƙasar a watanni masu zuwa.
A gaida Baba Yakub Makere, kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu ƙarfe 10:20 na safe. A halin yanzu kuma ga Halima Jimrau da shirinmu na gaba.
Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, sallama da fatan alheri a gare ku. Yau ma muna tare da likitan gona Dr. Ibrahim Bukari Bawa. A ci gaban tattaunawarmu na taɓo batun ƙalubalen da masana masu bincike ke huskanta ta wannan rashin samun isasshen goyon baya da kuma tallafi daga gwamnatoci da ma rashin yin amfani da sakamakon binciken da suke gudanarwa. Sannan na tambayi Dr. Ibrahim Bukari Bawa, ko su ma a ƙasar Niger suna huskantar irin wannan ƙalubale?
Lalle abin da kawai yana gaskiya ne. To ba mu tsaya muna kusa-kusa shi gidanku ne kasa-kasa-kusa duk abin da ya abu ku ka samu dai kai bakin kokarin ka. Akwai matsaloli da yawa amma ba mu tsaya ba sakamakon haka matsalolin wannan bakin gwalgwado kuma akwai aiki mu da yawa da muna yi ma gaskiya gwamnati ma ba ta ma san da shi ba. Amma kuma da iko Allah da yanzu taimakon wasu kungiyoyi wannan dai project a kuma da kwatanta muku da kuɗi yanci kuɗin ban yanzu kamar na dake Niger shekara uku baya akwai wani project na kike ma na PPO wanda ya kawo wani asusun shagirka kamar yake to masu aikin kimiyya masu na wako su nemi sa'o'i su rubuta kara su bada zai diba kamar fund competitive dala ya bada kuɗi wannan project ya aiki kuma an raba su barkar da wannan project da ma cikin marketing jami'o'i da kuma marketing iran da sauransu. Kenan wannan ilimin zan ce daga nan wajen da lalle mun samu tallafi daga wajen gwamnati kuma akwai wani bizuwa hudu a cikin gwamnati asusun aiki na wala hausa'o'i to shi ma in kana da sa'a sai ka rubuta ka kwatanta ga yanda kake aiki da sauransu akai kuma da yake sai an bincike sai an duba takardar kuma fund competitive ne shi ma ina kiran mu dai gaskiya daga hanyar PPO wannan WAP da muke kallon da shi West African Project for Agricultural Productivity mun samu tallafi na taita aiki inda shi wakilin harkar bankin duniya ce kuma bankin duniya ai bashi ne da kasa kenan sai mu kwatanta lalle mun samu taimako a shekarun da na baya daga hannun gwamnati to sai dai yin lokaci akwai abubuwa da yawa gaskiya yanzu kama ko an diba cikin hannun ma'aikatan bincike kan jami'oyi kan iran akwai iri mai nagarta mai gaugawa wanda yana nan hannun ma'aikata amma gaskiya ba wallahi shi ba ya kamata a ce ai an tsaya an diba an gani kenan a gaskiya ana iya ƙara diba a tsara amma dai yau muke mu dai alhamdulillahi har ko su suna tafiya ne amma akwai irin abubuwan da ake iya a gyarawa kuma mu matsayin ɗan Niger ne ko lokaci na cikin Niger kuma duka abin da shi kashe Niger ya shahe mu kenan cikin kurakuran da ke gare mu da sauransu a dai cikin haka nan za mu ci gaba da zagaya kuma mu dai mu yi tsammani dai a samu sakamako wajen ci gaba da aikin gona kenan alhamdulillah amma wannan zan ce gaskiya akwai shi kuma duk wani yawanci project ɗin sun su kuma suna da ba da dama ga shi abin da za mu aljima in kimiyya sai wani abin ba zai isa ba kenan wani bisa ana saurarawa.
Doktor idan muka koma batun ɓannar da zuzzuɗa take ma manoma. Da farin farko dai a ina aka fi samun bannar wannan tsutsa ta zazzaɓa kuma akwai wani abin da manoma suke yi ne suke jawo wannan tsutsa ta zazzaɓa ko kuma haka kawai take zuwa?
Ana samun wannan banna cikin shukan wuri kuma ai ina muku zancen karamcin ruwa muna da karamcin ruwa kenan manomi daga ayin ruwa na kirki kowane lokaci ne sai ya ja shuka ana samun mutane masu shuka watan mai haka to wannan zata fara daga gwamnati to duk hatsin da yake wanda kake ma kiri kuma shi wannan yana hanya inda wuri yake cikin wuri gona ne rairai kuma gona wadda ba ta da ƙarfi sosai ya dole zai samu zai fuskanci wannan matsala ta zo sada kenan kuma shi wannan manomi yana cikin ya zagura ya samu ya gaugawa kafin ruwa ya tsaya ya samu hatsin shi kuma ya zamana ya bi hanyar da kuma ita wannan zai zai tarbi mishi hanya kenan wannan kwaro haka sai kuma an buna ake ana safara su ana sakin su kuma aikin ma wannan da ya ba da mamaki inda yanzu aka mai muna aiki da turawa yanda za a karfa wannan sa'a ta ƙara nisa inda ba ma mutum guda ke sai ya sa gonar shi ba kawai lissafi na gari ne cikin gari guda sai a san wannan ɗan buhuna wanda suke da kwaro a kan sarkari kwaron wannan zai huta a lokacin da zazzaɓi take fara aiki zai huta kuma sai ya je na bi yana kakkashe ya zo da ina ji mun kwatanta cikin tsutsa 100 na ji goma 9 za su bushe kuma hatsin bai yi da girma ba ya samu ci gaba kenan wannan matsala ta zuwa take kin yi kulawa ta haƙi wurin nan sai da abin da dabin yi da sauran su duka ka ta hana shi don kenan sai ta samu ta mutu kuma ta ce ci gaba sai a san haƙi da shi yi wato wannan da sai da muka yi ma yana nuna yana rage banna da tsarin take bace kashi 100 da kashi 30 wato an kadi ba a cikin gari babba kenan an tsira da haƙi fiye da 100,500 da manoma kenan to wannan sa kuma wata tsada gare ta ba an zama buwa na shirye shi kai kuma a gari guda aka sa buhu 10 zai kewaye zuwa kilo 5-7 duk kewayen garin zai magani kenan wasu a cewar ta sauki da mashi sauki kenan kun gani aiki nan su sa a wadda bata gurɓata muhalli wadda bata cuta ma dan adam kuma mai sauki ina ayyukan da muke bada gaba dai a wannan da idan ya samu tamaraji kuma da haɗin gwiwa ma'aikatan imra
idan Allah ya kai mu rana ya ta yau za ku ji ƙarashin wannan tattaunawar Sai dai kahin mai sallama muna ƙara yin matashiya ga manoman ƙasar Nijar cewa ƙuri'ar ku ƴancinku. Kar ku yi zaɓen tumin dare, ku zaɓi wanda ya san muhimmancin ku a ƙasa, ku zaɓi mai tausayinku wanda zai taimake ku da gaskiya, mai kishin bunƙasa noma da haɓaka aikin gona, sai makon gobe da izinin Allah. Yanzu a madadin Dr. Ibrahim Bakari Bawa da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku watan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
To gaida sarauniyar noma da tawagarta yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta email.
Zamu fara da saƙon Malam Ango malamin makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri. Kuka ce kiyasin da Jamhuriyar Nijar ta yi na cewa mutane 150,000 na barin gidajensu domin gudun tashin hankalin Boko Haram tare da ƴan gudun hijira da suka baro Chad da Najeriya. Muna fata Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalolin na rashin tsaro. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi tura manyan jami'an sojan Najeriya zuwa ga hukumar EFCC don a bincike su da rundunar sojan Najeriya ta yi wannan matakin yayi daidai. Amma da kamata yayi a gurfanar da su a gaban kotun soji don a yi masa shari'a. Kuma wannan tuhuma da ake yi wa waɗannan manyan jami'an sojan yana nuna wa duniya cewa rundunar sojan Najeriya dai ta zama tamkar hanjin jimina, akwai na ci akwai na zubarwa. Ganin cewa kwanan nan aka kama wasu sojojin a garin Yola suna kaiwa ƴan ta'addar Boko Haram makamai. Allah dai shi kyauta, kuma da fatan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amen. Sako daga Haruna Buda Inkayibo karamar hukumar kafan Hausa jihar Jigawa.
Shin menene dalili da yasa matasan kasar Nijar suka rage harkar banga ne? Abinda muke so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan cikin shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
A yau Talata ƴan takarar shugaban ƙasa da na majalisu a ƙasar Uganda suke gangamin yakin neman zaben su na ƙarshe. A ranar Alhamis mai zuwa mutanen ƙasar za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe domin yin zaɓi tsakanin shugaba Yoweri Museveni wanda ke neman shugabancin ƙasar a wa'adi na biyar, ko kuma ɗan takarar 'yan adawa wanda hakan ka iya ba su damar samun zaɓen wato shugaban ƙasa tun shekarar 1986. Museveni ya karɓi shugabancin ƙasar bayan da ya yi juyin mulki ya kuma lashe zaɓukan da aka yi a shekarun 2006 da 2011. Gwamnatin Liberia ta nemi Amurka ta taimaka mata kan binciken da ake yi game da mutuwar Harry Greaves, tsohon shugaban kamfanin matatar man ƙasar wanda aka zanci gawarsa a gabar wani ruwa da ke Monrovia babban birnin ƙasar. A ranar 31 ga watan Janairu aka zanci gawar Greaves wacce har ta fara ruɓewa.
To madalla a gaishe ka masu aro abin da ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wadda ya gabatar da labarai kuma ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Leather Gresham da sukura da akin gabatar da shirin mu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahabu Imam Aliyu zan da aka ta yi sallama da ku amma kada ku gusa ga Halima Jumrau da Jamila za su gabatar da shirin yau da gobe.